Kai kuji tsoron Obista dan minista, yin shi ne adagwa malagwa. Arshashi mai tashi da na bata wan bullet mash bata fash yarinya manin fashi tana yin numfashi ihu kaman jirgi zai tashi makatan makatan argashuwa makatan 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 in ya daka sabaran sabaran makatan 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 ni ba sa kwara bane ina daka
cikin uwar daka a baki daga dan bukuru sai mu shido ki.